أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم ثلاثة شاتك وصدوات رمضان شكرا تدبور دليل هذا 43 hijriya wanda ya dace da shekara da wata 19 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan na al-Imam Abi Dawud. Muna cikin kitabu Tahara. Yau zan mu tashi babu na 61 babul masahi al-jawrabai. Baban dake bayanin shafa akan jawrabi guda biyu. Jawrabi الإمام الشوكاني الله مشرحما شرح منطقة ايكي تيوى الخوفي نعل من أدم يقد الكعبين انتي خوفي شيني تاكلميني نهواتا اما زي ليه ها ادن كهو يا ليه ها ادن كهو الجرموك شيكما أكبر منه يلبس فوقه انتي الجرموك يا ليه سمد هر ادن كهو يا ليه ادن كهو يا ليه سمد شي الجرموك كينا amma kuma aljawrab akbar min aljarmuk jawrab kuma ya hishi ya rihe idan kafa har yayo sama ya kama hakwabli shine aljawrab sawa'un kuma na menene ne shi yasa malamai suke kiyasta shi da safa dan saboda ba a shardanta ba cewa sai ya kasance na fata ne zancan jawrabi ake magana ba hufi ba hufi kuma zancan cewa sai ya kasance na fata ko sai ya kasance kaza nan magana shi daban amma zancan jawrabi shine wannan wanda ya rihe har kafa ya rihe idan kafa ya kawo har kwabri ya taba. Sheikh Abdul Haqi Dahalawi cikin Al-Ma'at yake cewa al-jawrab khuffun yalbasu ala al-khuff. Jawrabi wani hufi ne da ake dora shi bisa kan hufi zuwa idan sawu dan saboda sanhi ake dora shi bisa hufi kuma dan saboda kiyaye hufi game da yayi kazamta ko kuma ya doko kazamta daga kasan shi. Wannan shine jawrabi to shafa akan shi. حديث نت دليل همسن دترى على الإمام أبو داود الله مشرح ما يكتشف حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكي عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شريهبين المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوى من زان الله صلى الله عليه وسلم توضأ يائر والله ومسح على الجوربين وأن عليه يائر شاهو أكن جوربين شقودا بيوكما لتاكل من شقودا بيو قال أبو داود yake cewa kana Abdurrahman ibn Mahdi la yuhaddisu bi hadzal hadis. Abdurrahman ibn Mahdi babban malamin hadisi bai bada wannan hadisin. Li anna al-ma'ruf an al-Mughira dan saboda sanannan abu a wajen Mughira annan nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffain cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan hufi guda biyu ne. Kenan babu magana jawrabi karin jawrabi guda biyu biyar da ita ba shi yasa bai bada wannan hadisi. kuma shafa akan jawrabi wanda muka kwatanta shi malamai sun yi sabani a cikin shafa akan shi al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da Sufyan al-Sawri da Abdullah ibn al-Mubarak da Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf sun tai akan cewa ya halitta shafa akan jawrabi duk daya sun kasance na fata ne ko kuma ba fata bane sun kasance da wannan siffar ne da aka fada kuma masu kaburi ne ko marasa kaburi ne duka dai daya ne kuma wannan ita ce fahimta ta al-Imam Abu Hanifa cikin wasu daga cikin ruwayoyin shi malaman Shafi'iyya akan wannan mas'ala maganganun su suna cin karo da juna a cikin baban kuma mun sani cewa jawrabi da fata ake yin shi haka nan ana yin shi kuma da gashi da kudun da abduga kowanne daga cikin wannan akai ana kiran shi da jawrabi daga nan zan mu san cewa rukhsa akan wannan jama'a sun tahi akan ta shine dan saboda abinda aka yi rangwame ne aka yi da rukhsa a wajen shafa akan hufi to shi ma aka sa shi sai a bada rangwame akan shafa akan shi dan saboda shi ma rangwaman ya shahe shi قال أبو داود yake cewa ruwaya haza aidan an rawaito wannan kuma an abi Musa al-Ash'ari daga abi Musa al-Ash'ari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala al-jawrabain cewa shi yayi shafa akan jawrabi guda biyu walaysa bil muttasil amma hadisin ba muttasil bane ma'ana akwai inqida'i cikin shi wala bil qawi kuma hadisin ba mai karhi bane insha Allah Imam Abi Daud Allah mushrahama nan bayyana rauni ne yake na hadisin kamar yadda Zahabi ya ce Ahmad da Ibn Ma'in su ma sun raunana wannan hadisin sun yi nuni akan cewa Sinan ibn Isa ibn Sinan dake cikin hadisin shi yake da rauni nidda Ijli yana cewa la ba asabihi Abu Hatim ya ce laysa bil qawi bai haqi da al-Imam al-Hafiz al-Aqili lissan raunana shi dalilin shine al-Imam Abu Dawud yace wa laysa bil qawi kala Abu Dawud yake cewa wa masaha alal jawrabain wanda suka yi shafa akan jawrabin su guda biyu wanda ana kiyasta safa akan su Ali ibn Abi Talib da Ibn Mas'ud da Bara ibn Azib da Anas ibn Malik da Abu Umama da Sahal ibn Sa'ad da Amr ibn Hurais kuma an rawaito wannan daga Umar ibn al-Khattab da Ibn Abbas duka wannan sahaban sun yi shafa akan su kenan ka ga karshen hujja kenan mafi rinjayen wannan asar kin nasu Ibn Abi Shayba ya wassala su da Abdurrazzaq a cikin musannaf dusun irin na hufi ne ba yadda aka shardanta shardan hufi shi ma hakan ake shardanta akan shi takalmi ba shafa bane ake wajen wanki ne wanki hadisi na 62 babu na 62 kai yace babun al-imam yake cewa babi kenan kawai ya ambace shi haka malamai suka ce haka yake cikin mafi yawaitin nuskoki haka ne yake cikin mukhtasar na ikhtisarin shi da al-imam al-munziri yayi amma cikin wasu nusakhin babu ma wannan baban kenan mun tuna kamar da magani jiya a ƙarshen kitabu tayammum na sahih al-bukhari yadda baban wannan wasu sun ce asalin shi babu hadisin game yake da wancan baban da ya wuce kenan su ma nan haka ne hadisi na 160 yake cewa al-imam abi daud haddathana musaddad wa abbad ibn musa qala akhbarana husaym an ya al ibn ada an abihi qala abbad akhbarani aus ibn abi aus saqafi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla aw masaha alana alaihi ko kuma yayi shafa akan takalman shi wa qadamaihi da digadigen shi wa qala abbad yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ata alaki zamatin ya kizamati qaumin yazo wajen mashayar wasu mutane ya'ani almida shine gurin yana nihin gurin arwalla walami zikr musaddadun almida musaddad a hadisin shi bai ambace almida ba gurin arwalla wal kizama haka bai ambace kizama kin summa tafaqa sannan suka yi ittifaqi suka ce fatawadda yayi arwalla wa masaha alana alaihi yayi shafa akan takalman shi wa qadamaihi kuma yayi shafa akan digadigan shi wannan tafsirin cewa alkizama mashaya kamar gurin da ake kawo a gurin dabbobi da mutane su je dabbobin su rika sha ba ko ta wani doka mashaya ko ta giya ko mashaya ta dabbobi gurin ruwa kawai da yace sannan suka yi ittifaki yana nihin abbad da musaddad a cikin sauran hadisin abinda Abu Dawud yake so yayi nihi cewa shine musaddad da abbad ibn Musa sun yi sabani cikin wannan hadisin a guri guda uku na farko da yace akhbarani aus abbad tayi akhbarani da siga ta ikhbari bai ce ba musaddad nabi kuma cikin siyakin ruwaya su ta hadisin abbad tayi naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddar tayi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba naga annabi sallallahu alaihi wasallam na uku kuma ziyada talafazin kari na lafazin cewa ata alaki zamati qaumin fahiya lamida wannan ambace shi ne a ruwaya ubad ibn musa ba ruwaya musaddar ba dan saboda akwai cakudewa cikin hadisin abu dawud da amso shi daga mutane guda biyu musaddar da kuma abbad ibn musa kuma ana samun sabani abinda wancan ya faɗa wani ya ambaci wani abu wani bai ambata ba sabani shine malamai suka tattare shi a guri guda uku anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha alana alaihi abbad kuma yake cewa akhbarani aus ibn abi aus as-saqafi yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata alaki zamati qaumin har zuwa karshe kenan wannan shine sabanin su guda biyu da aka samu sai babe na gaba babe na 63 al-imam yake cewa babun kaifal masa baban dake bayanin yaya shahwa take bayan nan ya tabbatar mana da cewa shahwa a huffin nan shar'antatta ce tazo a nasi tazo a hadisi to kuma sabani yan shi'a to kuma sai yaya za a yi shahar ba bari mu ba za a yi mu yi ta yadda muka ga dama sai a gaya mun kuma yadda za a yi ta kulle babu akan haka. Hadisi na 160 yake cewa al-Imam Allah mashi rahama haddasana Muhammad ibn Sabbahul Bazzaz, al-Bazzaz daga al-Bazz ne yadi mai sai da yadi ne. Kala yake cewa haddasana Abdurrahman ibn Abi Zinad kala zakarahu Abi an Urwa an Urwa ibn Zubair an al-Mughira ibn Shu'ba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala al-khuffain, annabi ya kasance yana shahwa akan hufin shi guda biyu. Wa kala gairu Muhammad, wani wanda ba Muhammad ba yake cewa masaha ala zaharul khuffain, yayi shahwa akan zahirin hufin shi guda biyu. Hadisi na 160 al-Imam yake cewa haddasana Muhammad ibn al-Ala haddasana Habs yani ibn Gayyas Hamsu ibn Gayyas ko Habs ibn Gayyas an al-A'mash an Abi Ishaq an Abd al-Khair an Ali kala yake cewa law kana dini bi ra'ayi, da a ce addini da ra'ayi ake yin shi, la kana asfalul khuffi aula bil masahi min a'lahu, da saman kasan hufi shi yi cancanta a shahe shi gami da sama, dan saboda kasa ita take kwaso kazamta, da ita kamata a ce a shahe. Sai yace wa qadara aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yayin da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai, yana shahwa akan zahirin hufin shi guda biyu. Wannan da yake cewa yana shahwa akan zahirin hufin shi guda biyu, fala yu'tabaru wa la yu'bu bil qiyas wa ra'ayi, yace abinda Ali yake so ya nuna mana nan shine, yanzu malamai suka ce ba a nura ba a kallon kiyasi da ra'ayi matukar ya saba ma abinda Annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa ko ya kawo cikin sha'anin shari'a. Yace sai dai ya zo daga Raja'u ibn Haywa daga Mughira annan nabi masaha ala ala al-khuff wa asfalahu, annabi yayi shahwa akan saman hufi da kuma kasan hufi, amma sanadin shi mai rauni ne, bayanin shi zai zo da hadisin Ali ta hanyar Habs ibn Giyas dar kudin ya huddo shi ta huska guda biyu, wanda Hafiz Ibn Hajar cikin At-Talhisul Habir yace hadisin Aliyu akhrajahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih, Abu Dawud ya huddo shi kuma sanadin shi mai kyau ne. A cikin Bulugul Maram cewa isnaduhu hasanun, isnadin shi mai kyau ne kenan, an samu tasihi sahaha shi wannan hadisin na Aliyu daga Hafiz Ibn Hajar Allah mashi rahama, kuma shi ko an san shi yadda yake da taharri wajen inganta hadisi. Hadisi na gaba na 163 haddasana Muhammad ibn Rafi qala haddasana Yahya ibn Adam qala akhbarana Yazid ibn Abd al-Aziz an al-A'mash bi isnadihi bi hadha al-hadith, yake cewa ma kuntu urabadin liqadamin illa ahqqan bil ghusl, yace ba ni ganin ni badanin diga digi su suka yi cancanta akan asha wanke su, yace wannan shine tunanina hatta ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai, sai da naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shahwa akan zahirin hufin shi, ma'ana sai na san cewa ya sha bambam da abin da nake tunani. Warawahu waki ya rawaito shi daga A'mash bi sanadihi, da sanadin shi kyakkyawa. Waki'u da muke yi mai wannan ta'alimi yana cewa shakautu ila waki'u su'ihi wa zifa arshadani ila tarkil ma'asi wa anna al-hifz fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'da li asi. Eh, babban malamin hadisi ne Waki'u ibn al-Jarrah daga A'mash da sanadin shi yake cewa kuntu ara ina ganin annabadin liqadamaini cewa badinin diga digai a haqu bil masai su suka yi cancanta da shaha min zahirin ma daga zahirin su, hatta ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahiruhuma, sai da naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shaha zahirin su. Qala waki'u yake cewa ya anil khufain, yana nihin hufi guda biyu. Warawahu Isa ibn Yunus, Isa dan Yunus yana rawaito shi daga A'mash kamar yadda waki'u ya rawaito shi. Warawahu Abu Sauda an ibn Abd al-Khair an abihi daga baban shi kale yake cewa ra'aitu aliyan tawadda, anaga ali yayi arwalla fa gasala zahira qadamaihi, ya wanke zahirin diga digan shi. Wa kale yake cewa laula anni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, dan ba naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ba, ma'ana da bazan aikata ba. Wa saqal hadisi, sai ya koro hadisin yadda yake, ne yake cewa ya koro hadisin yace mu sani cewa hadisin haka yazo mu'allaq kamar yadda muka gan shi a nan gurin, ce Abu Dawud nan hadisi ta'liqi ne, kuma kamar manta a muqaddima Abu Dawud da muka karanta mun bayanin cewa ta'liqi na Abu Dawud ba kowa yake gane shi ba. A nan gurin al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin nan a matsayin mu'allaq a cikin ruwaya ta Lu'lu'i, amma a ruwaya ta Ibn Dasa manyan daliban shi an sada shi, yazo da sanadin shi sadaddi, kuma ga ibarar shi yadda take a cikin ruwaya ta Ibn Dasa. حدثنا حامد بن يحيى اخبرنا سفيان عن ابي سوداء عن ابن عبد الخير انا ابيه قال رايت عليا سيقول حديثا قال شيخ العلي والولي الله الدهلوي اتكين wannan babban malami ne na garin Hindu bai jima ba ma yana da littafin al-musawwa sharh al-muwatta yake cewa Ash-Shafi'i yana cewa masahu a'ala al-khuf faradun shahu saman hufi farilla ne wa masahu asfalu sunna sahu kasan shi kuma sunna ne Abu Hanifa yake cewa ba a shafa sai a saman shi kuma haka yake cewa mai littafin al-musaffa sharhil muwatta hadisin Aliyu shi ake rinjayarwa game da maganar urwa kuma wannan shine abin da yake daidai ma'ana hadisin Aliyu yake gabatarwa dan wannan hadisan da ya kawo sun ci karo da hadisin Aliyu to hadisin na Aliyu yake gabatarwa Sheikh Salamullah cikin al-Muhalla sharhil muwatta yace shine mazhabin Abu Hanifa da Ahmad sura shaho kuma shine mutun ya aza ya tsinshi a bisa makadan mukin huffin shi gaban huffin shi da yatsin shi na hagum abu sama kadumin hufin shi na hagum sai jayo sai ya taho da su zuwa kamar ga kafa tana haka ma'ana makadama gaban hufin sai ya haudo haka sai ya haka ya taho zawwa wajen kwabrin shi shine yake ni hadisi na 164 haddasana Musa bin Marwan wa Mahmud bin Khalid Dimashqi al-ma'ana ma'ana sa daya kala suka ce kenan yace al-ma'ana mun hada ce yana nihin su duka biyin hadisin su ma'anarsa dai ce ba salafazi ba haddasan al-walid qala mahmud akhbarana saur ibn yazid an raja' ibn haywa an katib al-mugira katib kin mugira ibn shu'ba yake cewa ya rawaito daga mugira ibn shu'ba zan mu ga magabata da dama ana cewa katibu fulan ana cewa katibu fulan ko kuma warraqu fulan da ko yake cewa warraqu al-bukhari ko kuma katib al-mugira wannan abinda suke ni kawai sai karetar a wancan lokacin manyan malamai suna da sekretar wanda aikin shi kawai rubuce ma malam abubuwan da yake bukata na littattafai dan lokacin ba photocopy bane kuma ba sayawa ba za a yi duk wani littafin da yake bukata ya bada kanshi ya sadaukar da kanshi kawai zai zamana ita rubuce mishi su aikin shi kenan kuma wannan ma shi albarka ce yake nema sai zamana ya kwashi ilimi mai yawa dalilin aikin da yake ma wannan malamin kuma aiki ne dan Allah yake yi ba wai dan wani ya biya shi ba dama dalibin shi ne shine katibul mugira mugira yana da wannan katibkin marubucin nashi daga shu'ba yake cewa wada'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka nama annabi arwalla a yakin tabuka famasaha alal khufaini sai ya shafa akan hufi guda biyu wa asfalihima da kuma kasan su ma'ana ya shahi kasan su wannan hadisin yayi nuni akan cewa annal masahul mahall masashi ne saman hufi kuma da kasan shi kenan sama da kasa hadisin aliyu na farko wa hadisu aliyu wal hadisu al-awwal li mugira shu'ba yadullani hadisin aliyu da kuma hadisin mugira ibn shu'ba na farko suna nuni akan cewa shahak abinda aka sharhanta shine shaha zahirin hufi ba cikin shi ba shaukani yake cewa akan wannan mas'alan ne Imam Sauri da Abu Hanifa da Auza'i da Ahmad ibn Hanbal kuma Malik ma da daliban shi da Zuhri da Ibn al-Mubarak haka suka tai sun rawaito wannan daga Sa'ad ibn Abi Waqqas da Amr ibn Umar ibn Abdul Aziz cewa zai ai shafa akan cikin su da bayan su shi hufin kenan Malik da Shafi'i suka ce idan mutun yayi shafa akan zahirin su nan saman hufin kenan banda badinin su ya wadatar mushi Malik yake cewa man masahaba din al-khufain duk wanda ya shafa akan cikin hufi guda bi banda saman su yace bai wadatar mushi ba wajibi ne ya sake cikin lokaci hakanan koda bayan lokaci ya huta an rawaito wannan kuma daga gare shi amma shahararren magana daga Shafi'i cewa idan mutun yayi shafa akan saman hufin ya takaita akan haka ya wadatar mushi wanda ya shafa akan badinin su banda cikin su bai wadatar mushi ba wannan ba mai shafa ba ake kiran shi Ibn Shihab yace wannan ita ce magana Shafi'i idan yayi shafa akan cikin su bai shafa akan zahirin su ba ya wadatar mushi wajibi a wajen Hanifa shine masahu qadru salasu asabi min asabi iliyat mutun yayi shafa hufin in ya shahi daidai gurgudan yatsa uku a bisa hufin nashi ya wadatar a bisa hufin haka kenan ko da bai sai ya gama wanda yake wajibi ake nihi ba zancan an shar'anta ba wajibi daban kuma abinda za a ce aka shar'anta daban yace koda yatsa uku daidai gurgudan yatsa uku ya shafa ya wadatar inji al-Imam Abu Hanifa Allah mashi rahama yace amma hadisin nabi na mugira da hadisin aliyu falaysa baina hadisuhuma ta'arud tsakanin hadisan nasu babu cin karo da juna karshen lamari dai annabi alayhi salatu wassalam yayi shafa wani lokaci akan cikin hufi wani lokaci kuma yayi shafa akan badini kenan babu cin karo da juna ko wannan an yi kuma kowa ya kawo labarin abin da ya gani ne wani lokaci kuma ya gama guda biyu walam yuru anhu ma yaktadil man umina kuma ba a rawaito ba cewa abin an rawaito wata ruwaya da ta hana cewa banda shaka a shahi cikin ko ka a shahi samak kawai kowa ya rawaito abin da ya gani kuma kowanne za a dauka ayi amfani da shi sai yake cewa mubarak kafur al-azim abadi mai aunul ma'abu da yake cewa al-hadisu sani al-mugira amma hadisin nabiyu na mugira ibn shu'ba manya manyan malaman hadisi duk sun rauna nashi wannan nabiyin kenan da magani cewa masaha al-khuffain wa asfalihuma ayi shafa sama da ƙasa duka ya gama ya shafa wannan hadisin al-imam al-bukhari ya rauna nashi da abu zur'at ar-razi da abu daudan kanshi da ma wasu su wanda bayanin shi zai zo nan gaba ba zai yi kokarin cin karo da hadisan wancan da suke shahararru ba sahihai shi yasa shaukani wajen abun nan kinsa yake cewa la hajatu li daftu arudu ilayhi babu ma buƙatar bayani akan tunkuɗe cin karo da junansu dan shi wannan mai rauni ne sharadin hadisi kuma sai ya a cikin lissahin shi yana cikin mukhtalifal hadisi ya zama na kowannen su tabbatacce ne ba a cin karo tsakanin mai rauni da sahihi amma a bata lokaci tsakanin jami'i tsakanin su Tirmizi da Ibn Majah sun huddo Imam Shafi'i ya rauna nashi Abu Dauda yake cewa balagani annahu lam yasma asawr hadhal hadis min Raja matsala shine labari ya zo mun cewa sawr bai ji hadisin nan daga Raja ba Tirmizi yace wannan hadisi yana da illa na tambaye Abu Zur'a da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari game da wannan hadisin suka ce ba sahihi bane kenan wannan na karshen bai da inganci wancan na harko shine daidai Kala Abu Dauda yake cewa balagani annahu lam yasma asawr hadhal hadis min Raja labari ya iso mun cewa sawr bai ji ba hadisin nan daga Raja yace mu sani cewa wannan hadisin shi wannan wanda muke magana kan mutun ya cakuda bi ne na Mugira wannan na ƙarshe ake magana wanda muke kan shi wanda yace yayi shafa saman hufi da ma kuma ƙasan hufi duka gaba ɗaya ya gama yayi yace mu sani cewa malamai sun hadu illa guda hudu cikin wannan hadisin ta farko sawr ibn Yazid bai ji hadisi ba daga Raja ibn Haywa bari cewa hudustu an bani labari cewa wane ya ce wasaniya na biyu annahu mursal cewa mursal ne Tirmizi yace na tambaye Abu Zur'a da Imam al-Bukhari game da wannan hadisin cewa suka yi bai inganta ba dan saboda Ibn al-Mubarak ya rawaito daga Sawr Raja'u yake cewa daga Katibul Mugira mursal ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na uku Walid ibn Muslim yana tadlisi na hudu jahalatu katibul mugira marawaicin nan na mugira ba a san shi ba kenan wannan illoli guda hudu suka hadu ba gamin sir su ci karo da wancan hadisin da ya wuce sai babu na 64 al-imamu Abu Dawud yake cewa babun filintida baban da ke bayani akan yayyahi abinda yake nihi da yayyahi nan gurin shine abinda zan mu gani cikin hadisin abinda malamai za su fassara shi حديث نا 165 الامام يكيت حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان الثقفي قال يكيت cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza bala idan yayi bauli ya tawadda sai yayi arwalla ko kuma tawadda a wata ruwaya sai yayi arwalla wayanta dihu kuma sai yayyahi yayyahin wannan Al-Imam Al-Khattabi Allah mashi rahama a cikin Ma'alimus Sunan Sharhin Sunan Abi Dawud akan hadisin ne yake cewa yayyahi shine tsarki da ruwa yana daga cikin al'adar Larabawa tsarki suke yin da dutsi ba da ruwa ba busu taba ruwa wasu kuma suna fassara da yayyahin wannan cewa shine yi ma farji yayyahi da ruwa bayan mutun ya gama tsarki dan ya hudda wasiwasi na sheidan Nawawi ya ambato daga jumhurin malamai wannan ma'ana ta biyu ita ce ake nihi a nan gurin cewa al-intida yayyahi shine lokacin da ka gama bawali ka gama tsarki dan saboda huta daga wasiwasin sheidan kai ce maka ai kana jin shika a jikinka ko tsari ne huto bayan ka tashi kana gama sai ka yayyahu ruwa ta yadda da wasiwasin ya zo kai ka azama ruwa yace wannan shine abin da Jauhari ya fassara wannan gurin a cikin Jami'ul Usul yace al-intida shine yayyahu ruwa kuma a nan gurin shi ake nihi bayan mutun yayi arwalla dan wasiwasi ya tahi ya shafa mishi lahiya Ibn al-Asir yake da littafi Jami'ul Usul fil Ahadith ar-Rasul Jami'ul Usul wanda ya tattaro kutubus sunan gaba daya da su Bukhari Muslim Tirmizi kutubus sita al-Masanid duka ya hada su gaba ki daya talhisin su a cikin Jami'ul Usul min Ahadith ar-Rasul sai ya zamana ya huddo asali guda. Hadisi na gaba, hadisi na 166, haddasana Ishaq ibn Isma'il, haddasana Sufyan ibn Uyayna, an ibn Abi Najih, an Mujahid, an rajul min Saqif, an abihi, kala yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali, summa nadaha farjahu, sannan yayi ma farjin shi yayyahi. Kenan yayyahi ya nuna mana nan gurin ma'ana ta biyu. Hadisi na 167, haddasana Nasr ibn al-Muhajir, haddasana Muawiyah ibn Amri, haddasana Zaid an Mansur an Mujahid an al-Hakam, ko kuma awil Hakam an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi mai tsira da amincin Allah bala yayi bawali, summa tawadda'a, sannan yayi arwalla, wa nadaha farjahu, yayyahi ga farjin shi. A nan gurin da yake cewa a cikin isnadin yake cewa Abu Dauda yana cewa wafaqa Sufyanu, ko ba mu karanta shi ba, wafaqa Sufyanu jama'atun ala hazal isnad, jama'a da dama sun ma Sufyanu muwafaqa akan wannan isnadin. Qala ba'dhum, wasu suna cewa al-Hakam, Hakam suke cewa, ko kuma Ibn al-Hakam, kenan wannan shi ake ce ma ittirabi, an sami ittirabi a cikin wannan hadisi. Hey, jama'a da dama kamar Rauh ibn al-Qasim da Shayban da Ma'amar da wasu suka ce Sufyanu, da Sufyanu Sauri Hakam suke cewa, wasu kuma suna cewa Hakam kuma shine sahihi. Munziri yake ce Abu Dauda huddu, malamai sun yi sabani akan sauraron Saqafi gami da wannan hadisin. Namiri yace yana da hadisi guda daya, ko mutadabbir isnad ne, yana da sanadin, yana da ittirabi. Shi yasa ilimin hadisi dole sai mutun ya gama gabaki daya zai iya fahimtar abinda ake bukata. Kaga duk wasu kalmomi da yare da ake ambata in mutum ba musalul hadisi ba, sai ai ta fadin su bai san me suke nihi ba. Yanzu da an ce mutadarib ne, ban mu bukata yayin tsaya mun yi sharhin me ake nihi da mutadarib, ba musalahu ba muke karanta. Abu Isa Tirmizi yake cewa sun yi ittirabi cikin wannan hadisin. Hadisi na 167, go haddasana Nasr ibn al-Muhajir, haddasana Muawiyah ibn Amri, haddasana Zaid an Mansur an Mujahid an al-Hakam aw al-Hakam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayi bawali, summa tawadda'a, sannan yayi arwala, wa nadaha farjahu, yayyahi ga gaban shi. Wa hadhihi al-ahadith tadullu ala anna nadaha inma kana ba'da al-faraj min al-hudu, wannan hadisan su kuma suna nuni akan cewa yayyahin ana yin shi ne bayan an gama arwala, bayan mutun ya gama arwala shirida zai yayyahin, tunda ga nan cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallam bala, summa tawadda'a, wa nadaha al-farjahu, tunda summa tufiru tartibi a cikin huruful adaf. Ina na 67, wannan ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa nadaha farjahu, dukan sai dai ai abu ɗaya ne, duka iri ɗaya ne, kawai sanadin ne, ko da ba a yi shi ba sanadin ne ya sha bambam. Eh, wafaka ce da muka tsallake muka koma muka yi. Babu na 65, babu ma yaqulu rajulu idza tawadda'a, baban da ke bayanin abinda mutun zai faɗa idan ya gama arwala, ma'ana bayan ya gama arwala, wanke gaban shi gabaki ɗaya na arwala. Amma zikiran da insha Allah Imam Azim Abadi yake cewa amma zikirai da suka gangaro a wajen wanke kowace gaba, wannan ƙarya ce aka kirkiro daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai faɗe ta ba har abada. Ban san ba wani daga cikin al'umman ma'aiki ko yanda yake cewa wannan abin ya tabbata banda bismillah. Akwai kamar wanda arwala kai suna cewa wajen wanke huska a ce kaza, wajen wanke hannu a garanta kaza, wajen addini bai zo da wannan wahalar ba, kan ka gama arwalar da ai lokacin ka bata shi a nan gurin. To shine al-Imam yake cewa babu abin da ya inganta, kawai abin da ya inganta shine na zikirin arwala wannan da zan magani. Hadisi na 168, haddasana Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani, haddasana ibn Wahab, qala sami'tu Muawiya an ibn Salih yuhaddisu an Abi Usman an Jubair ibn Nufair an Uqbah ibn Amir qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khuddamu anfusina, muke wa kanmu hidima, mu ne masu hidima kanmu, ba wanda yake da bara ko yaron gida. Na tanawabu ri'aya, muna abun nan munawaba, fashi hashi na kiwo, in yau wannan yaje kiwon dabbobi gobe wancan zai tafi kiwo. Ri'ayati ibrin yace kiwon raƙumma, fakanat alayya ri'ayatul ibri, ya kasance ina da kiwon raƙumma. Farawahatu habil ashi, sai nan maraito da su da marece, fa adraktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhudubu an-nas sai na tarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma mutane khuduba fa sami'tuhu yaqulu sai na ji shi yana cewa ma minkum min ahadin yatawadda babu wani dayan ku da zai arwalla fa yuhsinu al-wudu'a yakautata arwalla summa yaqumu sannan yayi tsaye fa yarka'u rak'atayn yarka'u guda biyu yuqbulu alaihi ma bi qalbihi wa wajhihi fuskanto mushi da huskar shi kuma da zuciyar shi illa qad aujaba sai ta wajaba gare shi fa qultu bakhin bakhin nace madallama ajwadu hazihi mi yahi wannan abun kyau abun mamaki ma'ana gami da kyan wannan kalmomi fa qala rajulun bayna yadayya sai wani mutum a gabana yake ce mini allati qabla haya uquba ajwadu minha wadda magana da ya fada kahin wannan kanka zo tahi wannan ma kyau fa nazartu sai na duba fa iza huwa umar bin al-khattab sai gashi umar dan khattab ne qultu nace mishi ma hiya ya aba habs wanne ne ya aba habs abinda aka fadi banna qala sai ce innahu qala anifan cewa shi ya fadi ce ya fada da zu qabla an taji akahin ka zo ma minkum min ahadin yatawadda babu wani ku musulmi da zai arwalla fa yi husnul wudu'a ya kyautata arwalla shi summa yaqulu hina yafrugu min wudu'ihi sannan sai ya fada bayan ya gama arwalla shi ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace illa futihat lahu abwabul jannati samaniya sai an bude mishi kohohin aljanna guda 8 yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga duk ta wanda ya ga dama kenan wannan tahiwacce wanda ya tardo wanda wacce bata kai wannan ba farala al-imam al-hafiz ibn abdul bar a cikin litahin at-tamhid sharhin muwatta malik yake cewa haka ya zo wajen bude kohohin aljannan nan yana mana nuni akan cewa kohohin aljanna guda 8 ne wanda abu dauda ya ambata da al-imam an-nasa'i da ma wasu suka ce za a bude mishi kohohin aljanna guda 8 ba tare da ambatan cewa min ba min ayi hasha ba a kawo min ba min abwabil jannati samaniya akan wannan ne sai zamana kohohin aljanna guda 8 ne imam al-qurtubi cikin at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah Qurtubi mai tafsiri yake cewa jama'atun min al-ulama malamai jama'a da dama daga cikin malamai wannan littafin na mun shayin wasin kauye da shi at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah na al-imam al-Qurtubi littafi ne mai dadi sosai inna lil jannati samaniyata abwab lalle aljanna tana da kohohi guda 8 sai suka yi dalili da hadisin da Muslim ya huddo da wani shi akan ayyana wannan kohohin kamar yadda ya zo a muwatta da Bukhari da Muslim man anfaqa fi sabilillahi zawdan saboda masala ana sabani kohohin 8 din nan ne ko kuma akwai wasu san bayan wa'annan na saboda mun ga gurare da dama wani adadi za a ambace shi kuma adadin nan ba shi ake nihi ba mun gani cewa hadisin da annabi ke cewa fudilatu bi khamsin am fi fitana da abubuwa guda 5 ba su takaita akan 5 kin ba to haka kohohin aljanna wasu sun tayi akan cewa ta sun hi 8 din to shine yasa suke tabbatar da cewa ba haka bane anan wannan mas'alar guda 8 din ne aljanna kohohin ta guda 8 ne yake cewa wanda ya ci ya tar a cikin tafarkin Allah nau'i guda 2 za a kira shi ya kai bawan Allah wannan shine alkhairi har zuwa karshe dai abu ya tabbatar da cewa kohohin guda 8 ne qala muawiya yake cewa haddathani rabi'atu ibn yazid an abi idris an uqbatu ibn amir hadisi na 169 haddathana al-husayn ibn isa haddathana abdullah ibn yazid al-maqri muqri an haywa ibn shuraih me ake ni da al-muqri zuwa ga malami al-muqri makarancin qur'ani ko al-maqra'a mun wuce ta shine al-qarya ce suna al-qarya ne kuma nasaba ta zo daidai da malaman qira'a da suke martabar da ake cewa al-muqri a cikin ilimin qira'a an haywa ibn shuraih an abi aqil an ibn ammihi an uqbat ibn amir al-juhani an annabi sallallahu alaihi wasallam nahawahu walam yadhkur amru ri'aya bi ambati balam ramarin kiwon cikin hadisin shi qala inda qawlihi wajen wada shi yake cewa fa ahsan al-wudu'a ya kyautata arwalla summa rafa'a nazarahu ila sama' sannan ya daga kallon shi zuwa ga sama wasaqal hadisi bi ma'ana hadisi muawiya ya koro hadisin da ma'anar hadisin muawiya kenan kaga wasu littattafan da suke kawo cewa in mutun ya gama sai ya daga darfin shi zuwa sama zai fadu wannan addu'a ga hujja sanan ga dalilin su to amma bari mu ga abin da malamai suka ce akan ta fa ahsana wudu'u yace sannan ya daga idan shi zuwa ga sama a cikin isnadin shi akwai wani mutum wanda yake majahuli wanda Tirmizi ya huddo shi ta hanya Abi Idris al-Khawlani shine A'izullah ibn Abdullah da Abi Usman daga Umar ibn al-Khattab Allah ya rada shi takaitacce wa fihi da'a wa qala ki cewa haza hadisun wannan hadisi ne inji Tirmidhi fa fi isnadihi idrabun a cikin sanadin shi akwai idrabi wa la yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazal babu kasiru shay cikin wannan baban maganar da ake ma'ana mas'alar daga ido zuwa sama wajen karanta addu'a a arwalla Tirmidhi Allah mashi rahama yace babu hadisi ko daya da ya inganta akan wannan kuma su Tirmidhi Allah masa rahama su suke da si'atul ittila a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suna iya dabbuga gaba su ce babu kuma abincika babu babu na 66 babun rajulu yusalli salawati bi wudu'in wahid baban da ke bayanin mutum zai yi salloli masu yawa da arwalla guda daya hadisi na 170 haddathana Muhammad ibn Isa haddathana Sharik an Amr ibn Amir al-Bajali qala Muhammad huwa Abu Sa'id ibn Amri qala sa'altu Anas ibn Malik na tambaye Anas dan Malik an al-wudu'i gami da sha'anin arwalla fa qala sai yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau li kulli salah yana arwalla ga kowace sallah wa kunna nusalli salawati bi wudu'in wahid mun kasance muna sallolinmu mu kuma da arwalla guda me yasa dan annabi yana kiyayewa akan hali al-afdal hali mafifici ya kasance yana jaddada arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dahawu yake cewa tana yiwa ya kasance wannan can harko wajibi ne yin arwalla ga kowace sallah sannan sai aka shahe shi a fikar fatahu makka kamar yadda zai zo cikin hadisin buraida wanda zai zo nan gaba hadisi na 171 haddathana musaddadun haddathana yahaya an sufyan haddathani alqama alqamatu bin marsad an suleiman bin buraida an abihi qala yace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal fatih khamsa salawat annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla guda biyar ranar fatahu makka bi wudu'in wahidin da arwalla guda wa masaha ala kufaihi yayi shafa akan hufin shi guda biyu fa qala lahu umar sai umar yake ce mishi inni ra'aituka na ganka ya ma'aikin allah sana'ata al-yawma shay'an yau ka aikata wani abu lam takun tasna'ahu da baka aikata shi ma'ana canda duk kowace asalla zakai az-zahr la asr magruba kowace hikamata arwallatta yace yau kuma sallolin duka hada su da arwalla dai ba tare da ka saki ba sai annabi yace mishi amdan sana'atuhu da gangan na aikata shi ma'ana ba mantuwa bace Umar yana tunanin annabi ko mantawa yayi to shine malamai suka ce wancan da yake yi ya kiyaye ne akan al-afdal kuma wannan yayi dan mutane su san cewa ya halitta kada su dauka cewa tunda ya kiyaye akan abun su dauka cewa kawai kullun haka ne ya kamata al-Imam an-Nawawi Muhyiddin an-Nawawi mai sharhin sahih Muslim yake cewa hadisin nuni ne akan halaccin sallolin farilla da nafiloli da arwalla guda matukar mutum bai kariya ta bace wannan ijma'i ne ga dukkan malaman da aka dauka malamai Abu Ja'far Tahawi me yasa ran saboda yana son hudda ɗan Shi'a da sauransu Abu Ja'far Tahawi da Abu Hasan ibn Battal cikin sharhin sahih Bukhari malamin Malikiya ne daga wasu daga malamai suna cewa ya wajaba yin arwalla ga kowace sallah ko mutun yana da tsarki dan saboda Allah yana cewa idza kumtum ila salati faksulu wujuhakum da kun tashi zuwa sallah kawai ku yi arwalla kenan kana tashi zuwa sallah arwalla ta zama wajibi gare ka ko ma wace sallah ce yace wannan banna tunanin cewa wannan magana ta inganta daga gare su mai yiwa nasaba musu akai mai yiwa suna nihin wannan jaddada arwalla akan hanyar mustahabbanci amma sun wuce kimar a ce suna tunanin cewa wajibi ne duk kowace sallah sai an mata arwalla dalilin koda haka ne kin dalilin jumhurin malamai hadisi sahihai daga hanyar buraida da hadisin Anas wannan da Abu Khari ma akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tawaddau inda kullu salah wa kana ahaduna yakfihi alwudu'u ma lam yuhdis annabi yana arwalla ga kowace sallah mu kuma dayan musahabbai muna yin arwallan mu dai ta wadatar mana matukar ba hadisi muka yi ba matukar ba kari muka yi ba kenan arwallan wannan ta wadatar yake nuna cewa takaita akan tafi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara a cikin darasin mu na wannan jiya mun ga Hausa tubuntu siri mun ga lalasaf darasin na jiya na at-taqrib goge shi ne ban abun ga kin shi ba wallahi goge shi ne sai da na koma kawai na ga ashe shine na goge ba tsahin darsuka ba sai dai kawai daga baya mun kare in koma kuma a sake yin shi dan so yake tsare shi ya kasance shi litahin taqrib kin muna da sauti ya shiga baki ɗaya a dosiye guda ba za a yi ba a samu wani gibi dole sai mun koma daga baya na yi shi wanda majiya mun ga bayani akan Hafsa binti Sirin Hafsa binti Sirin daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda suke kasance masu yawan tsoron Allah. Hafsa binti Sirin ita ce wadda take cewa Allah mata rahama ya ma'ashara shabab Sirin kullu kamar ya tabbata a wajen malaman hadisi kullu ali Sirin siqat dukkan ali Sirin amintattun mazaje ne diddiyan da ya yi malaman hadisi ne kuma babu mai rauni ko daya ga ta da Hafsa wannan zan mu ji kimar ta tana daga cikin siqat wannan ne sahabi ne Hisham ibn Hisan yake cewa kana ta Hafsa ta kulu lana Hafsa tana ce mana ya ma'ashara shabab ya ku taron samari khuzu min anfusikum kurki ayyukan alkhairi daga kawunan ku wa antum shababun tun kuna samari fa inni ma ra'aytu al'amala illa fi shabab ni ina ganin neman lahira tun a cikin sarmantaka ake yin shi ta karance qur'ani ta har da ce qur'ani har da ta kirki tun tana a shekara 12 kuma bata bar duniya ba yadda ta shekara 19 a duniya manya-manyan malamai wanda in matsala ta taso musu wajen ta suke zuwa hatta da yayan nata Maimun Mahdi ibn Maimun yake cewa na zamana a wajen makasat Hafsa fi musallaha 30 sana la takhruj illa li haja aw li qa'ila ta zamana a cikin dan dakin ta gurin sallar ta shekara 30 in kaga ta bar gurin nan kawai bukata ce ta dan adam ko abinci shekara 30 a masallaci Hisham yake cewa Ibn Sirin yana cewa idan wani abu ya rikice mishi na karatun Qur'ani da dalibai sai ya ce musu izhabu ila Hafsa fasaluha kaifa taqra ku je ku tambaye Hafsa miya take karanta gurin nan abinda ta faɗa kawa hakanan ne shi ma kuma mun san Ibn Sirin yadda yake Abdul Karim ibn Muawiya yake cewa zikira li an Hafsa an ambato mun daga Hafsa annaha kanat taqra'u nufsul Qur'ani fi kulli layla ta kasance wuridinta kullun izb 30 take kullun kowane dare izb 30 take wa kanat tasumud dahr wa tufdirul idain ta kasance a zamani a gaba ɗaya azumi take kawai banda ranakun idi da ayyamut tashrik su ma dan an haramta mu duba mu ga shekara 30 a masallaci kuma azumi mataiwa armi kuma azumi kullun ne kuma karatun qur'ani kullun daga cikin magabata akwai wanda zaka ji ana cewa yana sabka a kullun da sai Shafi'i yana ciki in azumi ya zo da rana sabka guda da mai ci sabka guda kan Ramadan ya kare sabka 60 yake Hisham daga Hafsa yake cewa kana laha kafanun mu'iddun fa iza hajjat ya kasance tana da wani likafani idan ta yi haji wa ahramat labisatuhu idan ta yi harami sai ta sanya shi kuma wannan da kisan nan da jima'a na karanta ta a cikin al-istizkar al-imam an-nawawi ya kawo duka wuridan magabata na Qur'ani wani ga yadda ya dau makan shi dan Qur'ani sun dauke shi ibada ne ba kawai ka karanta shi ka gefa hura ba kawai ka karanta shi kuma ya zama na matsayin ibada kullun ka dauki adadin da ka azama kanka wanda kullun sai ka yi shi ka lazumce shi in izb 20 ka dauka kullun sai ka shi amma dai ka dau abin da zaka iya ba wanda ba zai gagare ka haka suka tayi magabata akan tsarin su ba su duk wani abu an iya hasa shi an iya mushi fashi amma banda wannan wurdin na Qur'ani da suka dauka izb kaza suka dauka har abada din rumtsi duddun da za a shiga ba zaka ga an sun hasa shi ba to sun kasance zaga wasu mafificin akwai wanda zaga gani a lokacin ina tunanin ya za a yi a ce mutum a dare shi daya ba tare da jama'a ba shi daya yayi sabka sai da na gani da ido na wanda shi ma haka nan yake a cikin a yanzu haka akwai wanda yake yin haka nan cikin malamai wanda kuma yanzu muna tare da shi da sahi wuni yayi sabka guda da madare yayi sabka guda kan azumin ya wuce sabka 60 kuma ba tare da yaji ba kissa waje ta magabatan kawai azama kan shi ne so kenan kaga ba abun mamaki bane Hisham yake cewa kana laha kafanun mu'iddun fa iza hajjat ta kasance Hafsa tana da likafanin ta tana da shi zanta yi haji da shi take harami kuma ta kasance idan ashrul awakir na Ramadan sun zo qamat min al-layl fal bisatu aqiyamul layl sai ta sanya shi shine likafanin ta daga Hisham yake cewa kana Hafsa binti Sirin Hafsa binti Sirin yake cewa rubbama nuwira li Hafsa binti Sirin baita so diyawa muke lekowa Hafsa binti Sirin cikin dare sai mu ga dakin cike da haske babu hutula babu komi in aka leko amma in ita daya ce Hisham yake cewa Hafsa binti Sirin so diyawa take kasancewa hutula a gaban ta cikin dare sai ta tashi zuwa ga gurin sallata tana salla sai hotelan nan ta mutu saboda wani iska ko wani abun ne aka ita he ta mutu yace kawai tana mutuwa sai haske ya kama ya ci gaba da haske har zuwa asuba ba ruwan tar ta koma gurin hotelan haske yake kama dan saboda bayi ne na Allah madaukin sarki wanda sun yi biyayya ga Allah kuma Allah madaukin sarki ya karrama su ya mutunta su tun anan duniya sai kuma Karima binti Sirin ita ma ayal uwa tace kanwa tace ukhtu Hafsa ayal uwa Hafsa ce Karima ta zamana ita ma kamar yar uwarta Hafsa binti Sirin shekara 15 bata huta daga masallacin ta sai bukatu na bukatunta wanda suke kamar na yar uwar da yar uwar shekara 30 ita shekara 15 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك